Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri namu na dare. Yau Alhamis, 4 ga watan Janairu na shekarar 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labaran duniya, za ku ji cewa hukuma mai yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta kai samame sharkwatar kamfanin Dangote dake birnin Lagos. Za kuma ku ji ƙarin bayani a cikin shirin. Sannan hukumomin mulkin Niger sun kuduri aniyar kubutar da kasar daga matsatsin da take ciki na tsadar kayan masarufi ta hanyar karfafa alakar kasuwanci da wasu kasashe da ba mambobin ECOWAS bane. Kazalika muna tafi da rahoto na musamman a game da tashin hankali da ya auku a karamar hukumar ECOWAS a jihar Plateau cikin makon da ya gabata wanda Zainab Babaji ta hada mana. Amma fa kafin nan, Ibrahim zai fara da karanto mana labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Rundunar sojin Amurka ta kaddamar da wani harin ramuwar gayya a birnin Bagadaza a yau dinnan Alhamis wanda ya kashe wani komandan mayaka da ake zargi da jagorantar wasu hare-haren da aka kai kan sojojin Amurka kwanan nan. Abinda wani jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan. Majiyoyin rundunar 'yan sandan Iraki da wasu shaidu sun ce wani jirgin sama mara matuki ne ya harba rokoki akalla biyu a gabashin birnin Bagadaza kan wani gini wanda wata kungiyar mayaka mai suna Al-Nujaba'a ke amfani da shi. Majiyoyin 'yan sanda da mayaka sun ce rokoki sun dira kan wata mota a harabar headquarter Al-Nujaba'a din suka kashe wasu mutane hudu ciki har da wani komandan mayakan da ɗaya daga cikin hadimansa. Majiyoyin ma'aikatar lafiyar yankin ma sun tabbatar da adadin mace-macen. Kungiyar ISIS yau Alhamis ta ce ita ta kai munanan har-haren kunar bakin waken nan biyu da suka halaka mutane 84 a Iran waɗanda suka taru don yin makokin zagayowar ranar mutuwar wani komandan dogarawan juyin juya halin Iran Qasim Soleimani wanda ya mutu shekaru 4 da suka gabata a wani harin jirgin sama mara matuki na Amurka. A wani bayani a kafafen sada zumunta, kungiyar ISIS ta ce wasu 'yan uwa shahidai biyu sun dumfari kabarin Soleimani da ke Karman a kudancin Iran ranar Laraba. Suka tayar da bama-baman da suka yi jigida da su a tsakiyar cincirin don jama'a. Kungiyar ISIS din ta 'yan mazhabar Sunni ta ce wannan harin an kai shi ne da izinin Allah. Kuma wani bangare ne na abinda ta kira gugurmayar kashe su duk inda suke, inda take nufin abokan gabanta waɗanda take aunawa da hare-hare da kuma waɗanda take ɗaukar su a matsayin kafirai ciki har da 'yan shi'a da ke Iran. Wani harin jirgin saman da Isra'ila ta kai Gaza yau Alhamis ya halaka mutane 14 a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza wadda kungiyar Hamas ke tafi da ita. Yayin da Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin har-haren jiragen sama da jerin farmaki daga ta ƙasa kan kungiyar mayakan ta Falastino, ma'aikatar lafiyar ta ce harin na Isra'ila ya auku ne a Khan Yunis wanda ke kudancin Gaza kuma cikin waɗanda suka mutu ɗin har da yara 9. Isra'ila ba ta ce komai kan harin ba kai tsaye. To amma ta bayar da rahoton kai hari a Khan Yunis wanda ke ta ce ya halaka wasu 'yan bindiga 3 waɗanda suka yi yunkurin dasa bom. Rundunar sojin Isra'ila din ta ce sojojinta na ƙasa sun kashe 2 daga cikin mayakan a wani gini da ke kusa da wurin. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. China yau Alhamis ta bayyana rashin jin daɗin ta matuƙa kan yadda yakin da ake yi a ƙasar Myanmar mai makwabtaka da ita ke shafar mutanen China sannan tace za ta dau dukkan matakan da suka wajaba don kare ɗan ƙasar ta biyu bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa wani harin bindigar artillery ya tarwatsa wani wuri a ƙetaren iyaka har ya raunata wasu an yi ta fafatawa da makamai a jihar Shan ta arewacin Myanmar tun daga watan Oktoba lokacin da wata gamayyar kungiyoyin tsararin kabilu ta kaddamar da farmaki kan sojojin da ke mulkin kasar kafafan yada labaran China da dama ranar Laraba sun bayar da rahoton cewa harin na artillery da aka kaddamar daga Myanmar ya fada ƙetaren iyaka a garin Nansan dake lardin Yunnan na kasar ta China inda ya tarwatsi ya raunata mutane da dama a ƙarshe yayin da tsofaffi ke dada yawa a China kuma yawan masu iya aiki ke raguwa kasar na fuskantar wani babban kalubale game da yanayin rukunin mutanen cikin ta daga cikin kalubalen akwai batun yadda za a ƙarfafa gwiwa ma ma'aurata su ƙara hayayyafa da kuma ƙarfafa gwiwa ma matasa su aure bisa ga wata ƙididdigar da aka fitar bakon jiya fiye da rabin mutanen China masu shekaru tsakanin 25 zuwa 29 sun kasance ba aure a shekara ta 2023 wannan adadin ya yi daidai da makamantan wannan rukunin a sauran kasashen da suka ci gaba da dama ga matasan China ma da dama akwai dalilai da ke sawa a dada rashin auren
Ibrahim Ka'almasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotannin mu wanda zai kai mu babban birnin Lagos a Najeriya inda rahotanni ke nuni da cewa hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa ta Najeriya ta kai samamai shalkwatar kamfanin Dangote dake birnin Lagos. Mallakin hamshakin attajirin nan da ya shafe shekaru a matsayin wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka wanda wani rahoton Forbes ya ayyana shi. Wato ya ayyana wani attajiri ɗan ƙasar Afirka ta Kudu ya doke shi a yau. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton.
Koda yake hukumar TFC bata bayyana dalilinta na kai wannan samame ba, to sai dai kuma masu lura da harkokin yau da kullum na alaganta wannan samame da hukumar ta EFCC ta kai shalkwatan kamfanin na Dangote dake birnin Lagos da cewa ba zai rasa nasaba da binciken da ake wa tsohon gwamnan bankin tarayyar Najeriya Godwin Emefiele ba, wanda tun farko ake zargin sa da baiwa wasu kamfanoni da kuma na kusa da shi magudan kudade na kasashen waje musamman ma takardar kudin dala domin gudanar da hada-hadar kasuwancinsu na yau da kullum abinda kuma aka zargin cewa tsohon gwamnan ya karya dokokin hada-hadar kuɗi na kasar wani kwamiti da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya kafa domin gudanar da bincike a kan bankin tarayyar Najeriya ya gano cewa tsohon gwamnan bankin tarayyar Najeriya Godwin Emefiele ya buɗe wasu asusun bankuna kusan 593 a kasashen Amurka da Burtaniya da ma China da kuma cikin gida Najeriya wanda kuma suka kunshi kudaden kasashen ketare daban-daban to kuma yan Najeriya za su ce game da wannan samame da hukumar EFCC ta kai shalkwatar kamfanin Aliko Dangote ga dai Comrade Musa Jika wani mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya
to tunda kaga hukumar EFCC ta yi wannan samame na kai samame hukumar Aliko Dangote mu muna ganin akwai wani ƙanshin labari da suka samu ne wanda ake tunanin ya kamata a kai samaman domin a yi bincike a kai to amma muhimmin abin da zaka kalla shine wani abu ne wanda yake bai taɓa faruwa ba tarihin Najeriya akan abin da ya shafi Aliko Dangote so saboda haka wannan wani abu ne wanda muke kallon akwai wani abu a ƙasa wanda yake sun binciko sun kuma gano shi su kuma fahimta shi yasa suke son su yi wurin bincike a kai to amma kuma abin da in ka kalla kuma a idanun duniya kaman zai kawo mishi naƙasu a ƙasashen duniya a matsayin shi wanda yake sanannen mutum wanda yake kuma hanshakin dan kasuwa ne so kaga wani abu ne wanda yake muna ganin cewa zai dan kawo mishi naƙasu akan harkar harkokinsa musamman abin da duniya take yaki da shi abin da ya shafi cin hanci da rashawa wataƙila muna kyautata zaton akwai awalamin haka na abin da ya shafi harkokin cin hanci da rashawa
wata majiya da ba ta so da ambaci sunanta ta bayyana cewa hukumar TFCC tuni ta gabatarwa kamfanin Dangote buƙatar samun wasu takardu na bayanan hada-hadar kuɗi kuma takardun da kamfanin na Dangote ke shirin mikawa hukumar TFCC kafin wannan samame da suka kai yau din nan kawo yanzu dai duk kokarin da nayi domin jin tabakin kakakin hukumar EFCC Dele Oyewale ya citara hinda wayarsa ba ta shiga shi ba bangaren sa mai magana da yawun kamfanin Dangote Mr. Anthony Chijeni wayarsa ba ta shiga duk da sakon karta kwana da na tura masa hashakin dan kasuwar na Najeriya ya kasance daya daga cikin jigajigan hada-hadar kasuwancin Najeriya wanda yana gab da kaddamar da wani katafarin matatan man fetur da zai fara tace man fetur a cikin gida Najeriya matakin da kuma gwamnatin Najeriya da 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 kuma na yanzu ke yabawa da shi matuka Babangida Jibrin murya Amurka daga Najeriya
a gaida Babangida Jibrin daga Najeriya zamu koma makwabciyarta Jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar suka bayyana aniyar karfafa cinikayya da kasashe masu makwabtaka da ita kamar Algeria da Libya wanda zai bada dama kasar ta yi amfani da tashoshin ruwan waɗannan kasashen domin shigo da kayan masarufi daga ƙetare ko kuma fitar da kayan kasar wakilin muryar Amurka a Agadez Hamid Mahmud ya hada mana wannan rahoton
tun bayan matakin kungiyar kasashen Afirka ta yamma cewa da ECOWAS na sayyawa Niger takunkumin karya tattalin arziki sakamakon juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli shekarar ta gabata da sojoji suka yi wanda ya sanadiyar rashin shigo da kayayyaki wajen amfani da tashar ruwan Kwatano ta Jamhuriyar Benin saboda haka gwamnatin Niger ta dukufa wajen samu sabbin hanyoyin da za su sauƙaƙa shigo da kaya a cikin kasar ko fita da su zuwa kasashen waje gwamnatin mulkin soja a Niger ta sanar da shirin soma amfani da tashoshin ruwan Algeria da Libya mun shigo da kayayyaki a cikin kasar tuni kungiyoyin ɗan kasuwa a Niger suka bayyana jin daɗin su tare da yin lalemar haban akan wannan sabon shirin da gwamnatin Niger ta kullo da shi Alhaji Habu Ali shine shugaban ɗan kasuwa na ƙasar Niger
lalle wannan magana alhamdulillah ta zo daidai don saboda kaga da yake yanzu alhamdulillah an samu security to muna ganin wannan hanyoyin su sa su fi mana sauki kasan da ma kasashen ne na Sahara kuma yanzu abinda kake dubi yanzu duk kasashen Sahara din nan dan antaka kullu wanga abun zai sa dole mu zama tsinciya mu daurin ki daya kuma tafiya ta zo daidai walida ba tare da an samu tangarda ba mu dai a gadin mu sai mu ci alhamdulillah kwaliya tana biyan kudin ta game da tafiyar da ake ciki yanzu to kenan ka ga umma biyu ta sai umma daya kuma abun ka za mu samu yanzu kenan wajen port no ga tare Togo ga ki wadanga port guda uku kaga port guda kenan
sai dai yayin da kungiyoyin ɗan kasuwa ke murna da wannan shirin su kuma masana tattalin arziki irin su Aminu Ibrahim na ganin akwai buƙatar gwamnatin Niger ta yi takatsantsan akan wannan lamarin
komawa port da Niger ta dauki mataki na komawa wanga port na Alije da Libi to lalle abu ne mai kyau a rarraba port porkin a ce kowane port ma ana aiki da shi amma gaskiya wanga porkin Alije da Libi sai an dauki mataki wanda yake kwakwara kaga na daya akwai hamada da muke da ita tsakanin Alije da Niger kuma akwai yan ta'adda da ake ta fama da su dole kenan sai an dauki mataki kwakwara wanda yake za ya tabbatar da alakar ta miƙe saboda wayanga yan ta'addan da sauransu da dukkan matsalolin da za a fuskanta dole sai an dauki musu mataki sai gwamnati ta yi tsaka-tsantsan sosai ba na wasa ba
gwamnatin kasar Niger dai ta tura wata tawaga karkashin jagorancin ministan harkokin wajen kasar zuwa kasar Libya inda suka tattauna da takwarorin su na kasar da nufin inganta alakar da ke tsakanin kasashen biyu da ke makwataka da juna Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez Jamhuriyar Niger
a gaida mutan Agadez yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoto na musamman akan rikicin Bokos
A ranar 23 ga watan Disamban shekaran da ta gabata ne wasu al'ummomi a ƙauyuka dake kananan hukumomin Bokos Mangu da Barikin Ladi na jihar Plateau suka tsinci kansu cikin yanayi na tashin hankali sakamakon afka musu da ƴan bindiga suka yi suka hallaka mutane da suka hada da maza mata yara kanana da tsofaffi ma basu tsira ba har na kwanaki hudu Hukumomi sun bayyana cewa mutane fiye da 160 ne ƴan bindiga suka hallaka a ƙauyuka 25 a lokaci guda. Kansila mai wakiltar ɗaya daga cikin yankin da aka hallaka mutane da dama, Isaac Johnson, yace harin ya ba su mamaki.
Gaskiya wannan al'amari abin takaici ne. Wannan abin da ya faru ya zama muna da mamaki, inda mu taba zata ba ba gani kawai sai aka akau rana ta farko aka kashe mutum 16 a Kandalmar Teli a mushin karamar hukumar ta bakwa su sai washe gari kai gobe za a yi Christmas ne ga hari kai ko ta ina a karamar hukumar ta bakwa muna ji an ce suna yalwa nono daga yalwa nono sai fara daga fara sai Putra Company daga Putra Company sai ne yanga daga mai yanga sai NTV duka sun maimai a lokaci daya kai suka maimai suna ta kashe mutane wannan abun ya zama mana da mamaki ba mu ci ba ba mu sha ba ba wani shekara ba karna ba komai ba haka kai suka taso kanka ya kamata a ce an samu sojoji suna dan wani su kauyuka da suke flash area zai dan taimaka sai ya taso kafin a fara kira kafin su iso kuma an riga an yi barna in gwamnati za ta magance wannan abun duk wuraren da aka yi wannan a tattara manyan wuraren tattara ko su haɗo ne a tattara su domin su za su ce baki ne suna zuwa muna roƙon gwamnati su taimaka domin kowa ya koma gidan shi mutane suna shan wahala ba abinci a ƙasa ana shan wahala kuma a zo ana ta kore mutane
shekaru da dama dai yankunan na samun sabani tsakanin manoma da makiyaya amma sau tari al'ummomin na samun dandali da suke tattaunawa suna sasanta tsakanin su Shugaban kungiyar mai yatta Allah a karamar hukumar Barikin Ladi Abubakar Gambo yace rashin adalci da ba a yi wa su al'umman Fulani shine ke haddasa sabani a tsakanin al'ummomin yankin
Kinga rikicin da aka yi a cikin kwanakin nan dai wurare da ake magana a kai su ne Mangu Bokos da wani gefe na Barikin Ladi don Barikin Ladin ba duka bane amma a Barikin Ladi mun samu zaman lafiya sosai ba kadan ba ya dai wannan abin da ya faru a wani gefen Barikin Ladi matsalolin da muke samu manyan shine akwai Operation Rainbow da aka kaddamar a jihar Plateau a yau ban san wani shugaba guda daya na Fulani da zai gaya miki cewa ya san su kuma yana zama da su ko su kira shi haka a zauna akan abin da ya shafi matsala ta tsaro watakila su gaya maka ga abin da suke so ko ga tunanin su ka bada shawara ko kaza babu shi a takaice a shugabancin mu na Fulani yau ba wani wanda ya san Operation Rainbow sannan idan suka taso yin akwai matsala suna zuwa aukawa rugagin Fulani suke su tafi ko da rugagin Fulani hatta na matsalan nan na focus abin da muke samu su ne suka fara ja mana matsala su suka hawo wannan rugage ana lissafi wajen rugage kusan 10 ba ina nufin gida ba riga bayan riga aka ce sai da suka kone gidaje 10 a rigage 10 to kinga tsakanin da Allah Operation Rainbow muna da gwamnatin jihar Plateau shi ya sa su in akwai gaskiya ya kamata a ce su yi adalci tunda jami'an tsaro ne an sa su a matsayin jami'an tsaro ne to ni ban taba sanin tunda aka fara waɗannan matsalolin a rana ɗaya da aka ce ga gwamnatin jihar Plateau mai shi na yanzu ya kira wani ko wasu daga cikin al'umma ko shugabannin Fulani ya zauna da su har yau ban taba ji ba kin ga wannan alama ne na rashin adalci
sarakunan gargajiya na taka rawa wajen zaman tattaunawa da fahimtar juna basaraken gundumar mbar a karamar hukumar Bokos Danjuma Rafan yace basu san laifin da jama'a suka yi ba da aka dauki wannan mummunan hukunci a kansu
wannan abin ma gaba daya ba a san ko ba ce wani ya maka laifi ko kuma wancan ne maka laifi ko wannan masu anguwanin sun maka wani abu kana neman a sasanta ku kwa gyara ko ya gagara ba babu ba wani abu kamar ba haka
amma yanzu wani yanayi yake ciki
yanzu dai gashi dai mutane da yawa sun barbar gidansu ba su da inda za su suguna ba abincin da suka yi wannan shekaran gaba ɗayan kone su suna cikin yunwa suna cikin wahala
a matsayin ku na ƴan ƙasa yaya za ku ƙara wannan dangantaka tsakanin ku da abokan zaman ku ta yadda za a kauce ma irin wannan tashin hankalin
gaskiya dai yanzu dai ba zan iya ce wani abu kaman haka ba domin sai wanda su suka tada wannan hankalin sun gaya mana dalilin da su suka sa suka yi wannan abin kafin mu duba in mu ne muka musu kuskure sai mu san yadda za mu gyara amma yanzu mu ba mu san me muka musu ba balle mu fara ce za mu fara wani gyara daga ina za mu fara a cikin su ba kowa ne mummuna ba akwai masu kyau akwai mara kyau domin ita zaman lafiya kauna ce zaman lafiya cin gaba ce ita zaman lafiya kuma hikima ne to duk yanzu iyaye suna nan mata suna nan gajiyoyi suna nan su suna da tsofi mu muna da tsofi idan wannan abin ya ruso haka ina zaka ka tattara su dan adam mutum ne Allah ya halice mu da imani a zuciyar mu kuma duk wani abin da muke yi a cikin addinan mu muna yi domin mu koya menene imani mu imani da Allah mu imani da mutum don ba imani a zuciyar mutum ya zama kaman dabba domin ka sani cewa abin da kake son kai na Allah bai ce ayi haka ba kowane addini ya koya mana irin wannan abin amma muna roƙon Allah sa irin wannan abin sai duk wanda suke da tunanin su yi wani abu don Allah muna roƙon ku ku yafe ma juna ku bar irin wannan tunanin tunanin ba zai taimake mu ba yanzu ina kuke ina mu muke waye ci riban wannan abun ba wanda ya ci riba
shi ma shugaban kungiyar Fulani ta Gan Allah a karamar hukumar Bokos Sale Yusuf Adam yace lamarin na baya bayan nan ya auku ne saboda kasa magance waɗansu matsaloli da suka auku a baya
Tun suka yi sakaci basu kange wannan damuwan da yake fitowa Mangu ya shafi Bokos ba. In abu ya faru kamar kwanakin da suka je wayan a saka yankin Mangu a wajen Mushu bakin iyakan Mangu da Bokos. To idan misali an ce an yi abu irin wannan me ya fi sai a bar jami'an tsaro su yi bincike. To su sun kisu wannan ne kuma sun kisu ana abin ya faru.
Wani mai suna Malam Muhammad Sani Idris da kanin shi Salihu Idris sun je dauka abinci a gidansu wanda aka kokkone a gefen tun to a wurin ne wasu wanda ba san zuwa ba suka harbe su da bindiga suka kashe shi Muhammad Sani din suka jima shi Salisu ciwo sai kuma jiya da sassafe kuma misalin karfe 7 a cikin kasuwan Bokos matashi shi ma sai aka kashe shi aka dauki mashinin
To me kuke yi na kokarin zaman lafiya a wannan wurin?
To gaskiya yanzu ma da muke magana da ke na fito wajen wasu jami'an tsaro da aka kawo su nan Teres saboda zaman lafiya muka tattauna na kira Fulani mazauna wurin muka zauna da su aka tattauna yadda za a ci gaba da zaman lafiya da kuma fahimtar juna kuma mun ci gaba da bin hanyoyin da za a kwantar da hankalin mutane Fulani da aka kokkone musu gidaje a gefen Matol Matalan da shauransu duk dai muna ci gaba da roƙon su kowa ya hakuri ya koma inda yake inda hali ya zauna a cigaba da zaman lafiya
ku makiyaya Fulani kuna da sansanin yan gudun hijira ko wanda za a ce ko iya su gwamnati za su iya tuntuban ku
mafi yawa masu gudun hijira su ne sun shiga rigage da wurare daban-daban amma idan gwamnati ta bukata za mu a matsayin mu shugabanni za mu kira a tara su wuri guda daya saboda gwamnati ta gansu kuma ta ga irin taimakon da ya kamata a basu.
Amma yanzu dai ba wurin da za a ce gashi nan sun taru suna gudun hijira.
A'a yanzu dai ba wani wuri guda daya da suka tun warwasu ne sama da mutum 500 wanda suka warwasu a kana a wannan karamar hukuma ta Bokos.
Gwamnan jihar Plateau Caleb Mutfan wanda ya nana ta takaicinsa kan kashe-kashen yace rikicin da aka fara a jihar Plateau tun a shekara ta 2001 babu wanda ya taba zaton zai kai ga irin wannan zubar da jini da babu adadi. Gwamnan wanda ya karbi mulki a karshen watan Mayun bara an marace shi da kisan mutane kimanin 400 a karamar hukumarsa ta Mangu kafin wannan hare-hare na jajiberin Krismati da aka halaka mutane fiye da 160.
Defend our land and prosper therein has remained unshakable.
Gwamnan jihar Plateau kenan Caleb Mutfan ke cewa burinmu na kare kasar mu na nan daram da yake kaddamar da karin jami'an yan sanda zuwa yankunan da rikicin ya shafa. Mataimakin Inspector General Ashiya ta hudu Ebon Eibio ya yi huduba wa jami'an kansu kauda son zuciya su kuma yi aiki daidai bisa ka'idar aikin su.
We must dominate every part of Plateau state and ensure that what happened before doesn't happen again.
Mataimakin Inspector General na 'yan sandan Najeriya kenan Ebon Eibio ke cewa mu tabbatar mun mamaye dukkan sassan jihar Plateau mu kuma tabbatar abin da ya faru bai sake aukuwa ba.
And we must also do our best to get those who perpetrated that nasty
Ya ce mu yi iya kokarinmu mu nemo waɗanda suka aikata wannan danyen aiki. Jihar Plateau wacce ta shiga yanayi na tashin hankali tun shekara ta 2001 ta yi asarar dubban rayuka yayin da dukiyoyi masu ɗimbin yawa suka salwanta. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. To kada a sha'afa shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai
wasanni a takaice.
Shirin namu na yau zamu ne ta fadin kwallon masu bukata na musamman da ke da club dinsu a birnin Abuja don jin irin kokarin da suke yi a wannan fanni duk da kasancewarsu mutane ne masu bukata na musamman a dangane da rayuwa. Abokiyar aiki na ke Abuja Madina Dauda ta samu zantawa da team manager wannan club ga yadda tattaunawa ta so ta kasance.
Sunana Bello Abdullahi, wanda ya zama to kamar TM na FCT Team Para Soccer.
Wa'annan wasanni na ku kamar da a talabijin kawai muke ganin shi a kasashen Turai. Wani bayani zaka yi mutane su gamsu cewa a yanzu ana irin wa'annan wasannin a kasashen da ba ma na Turai ba?
Eh, bisa hakikanin gaskiya akwai da yawa wanda za su ga mu, su ga mutun irin mu sai su dauke shi ba abin da yake dacewa da shi irin zai yi bara. Bisa hakikanin gaskiya yana da kyau mutane su fahimta cewa fa diyan da mutun yake wanda Allah ya halice shi, in dai har yana da tunani, yana da hankali, to yana da kirewa kansa zabi abin da zai kawo mishi cigaba. Abin da ya samu fa akan mu fada kenan, muka ga cewa tun daga harkan wasanni duniya ana yi muna kallo muna gani, me yasa ba za mu zo mu hada kanmu mu koya domin mu ma mu iya rike kanmu mu zama wasu a cikin al'umma?
To wasanni kawai kuke yi ko dai kuna hada da wata sana'a?
Eh, gurgudu muna yi dan wasan ba wasa kala ɗaya muke yi ba. Bayan wasanni kaga ba za ka yi dependent ka rely akan wasa ba, dole in ka je wasa ka dawo abin da ka samu kai making provision wani abu. Muna kasuwanci turu wannan wasannin mutum ya je ya samu wani abu zai wani za a gan shi da shago, kuma kamar irin shi distinguished senator na fada shi irin wani kofa in ta zo wanda ya zama to ta taimaka mu wanda suke na kasan yana neman mu yayi muna turu. Haka muke da shagunan mu, wasu suna da aure, wasu mu za ka gan su da yaya biyar shida, wasu suna da shaguna, wasu mu da wanda ya dauki nan, wasu mu suna karatu scholarship yana biya da yawan mu wasun nan, wasu ma akwai wayanda turu irin abu wanda yake mana sun samu aiki.
Akwai yadda kuke samun tallafi ko daga bangaren gwamnati?
Eh, ana samu tallafi lokaci bisa lokaci, amma gaskiya it's not kamar yanda ya kamata, saboda mafi yawanci abin da yake faruwa especially yanzu muna da commission, ita commission din nan ba a dade da signing bill din ba, su kansu suna ta kansu suna kokarin taya za su yi su ga yanda za su iya bayyana kamu ma gaba, saboda ba na tunanin suna da kigo ma na yau mu gabaki da gaskiya.
To wai wannan kungiyar ta ku ba mata ne?
Eh, akwai mata da yanzu kaman sitting volleyball din da aka yi da kinji an ce an samu silver medal, team din mata ne suka samu. To wannan tahowar da zamu yi sai muka ga cewa su kalilan ne, kuma conjunction din kamar zai yi yawa dan wasu su sun riga ma sun tafi, dan kiran ya zama na cikin lokaci ɗaya shine muka zo ba tare da su. Amma in Allah da nan gaba kiran da shi kawo su Lumaila yayi chairman senate committee on sport, in Allah da in zamu zo da su kuma zaki dan su ta.
To a madadin Madina Dauda da bakwanta, ni Abdulwahab Muhammad Abauchi ke cewa sai wani satin da yardan Allah.
A gaida Abdulwahab Muhammad. To kafin mu sallama da ku yanzu ga Ibrahim da labarai a takaice.
To a takaicen, rundunar sojin Amurka ta kaddamar da wani harin ramuwar gayya a birnin Bagadaza a yau dinnan Alhamis, wanda ya kashe wani kwamandan mayaka da take zargi da jagorantar wasu hare-haren da aka kai kwanan da kan sojojin Amurka, abinda wani jami'in gwamnatin Amurka ya gaya ma kafar labarai ta Reuters kenan. Majiyoyin rundunar 'yan sandan Iraki da wasu shaidu sun ce wani jirgin sama mara matuki ne ya harba rokoki akalla biyu a gabashin birnin Bagadaza kan wani gini wanda wata kungiyar mayaka mai suna Al-Nujaba'a ke amfani da shi. Kungiyar ISIS yau Alhamis ta ce ita ta kai munanan hare-haren kunar bakin waken nan biyu da suka halaka mutane 84 a Iran, waɗanda suka taru don yin makokin zagayowar ranar mutuwar wani kwamandan dogarawan juyin juya halin Iran Qasem Soleimani, wanda ya mutu shekaru 4 da suka gabata a wani harin jirgin sama mara matuki na Amurka. Wani harin jirgin sama da Isra'ila ta kai Gaza yau Alhamis ya halaka mutane 14 a cewar ma'aikatar lafiyar Gaza, wadda kungiyar Hamas ke tafi da ita, yayin da Isra'ila ta kaddamar da wasu sabbin hare-hare na jiragen sama da jerin farmaki daga ta ƙasa kan kungiyar mayakan ta Falasɗinu. Ma'aikatar lafiyar ta ce harin na Isra'ila ya auku ne a Khan Yunis wanda ke kudancin Gaza, kuma cikin waɗanda suka mutu ɗin har da yara 9. China yau Alhamis ta bayyana rashin jin dadin ta matuƙa kan yadda yakin da ake yi a kasar Myanmar mai makwabtaka da ita ke shafar mutanen China, sannan ta ce za ta dau dukkanin matakan da suka wajaba wajen kare mutanen ta.
Mun sauraro da haka ne kuma zamu karkare shirin namu na yau. Sai kuma zuwa gobe da safin ku idan Allah ya kai mu a ji wasu abokan aikin mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julian Leather's Question, da ma wanda ya sada mu da ku Mr. Shedrack Franklin, ni Aisha Mu'azu nake muku fatar asubahi ta gari.